to ja wanda yake kasancewa a yamma ba rana ta fadi daga kuyansa zuwa ainihin sulusin dare na farko larurinsa zuwa wudun alfijir dan bin lokacin sallar asuba daga wudun alfijir zuwa haske larurinsa zuwa ainihin wudun rana kafin ya shiga sharhi sai ya ɗauki wasu kalmomi da suke cikin wannan bari ya ɗan yi bayani a kansu kalma ta farko as-sala sallah ita asalin wannan kalma a lugar larabci tana nufin addu'a shi yasa qur'ani a surat tauba da aka yi maganar karban zakka na sadaka sai Allah ya ce wa salli alaihim ya rasulullah kai salati wato kai addu'a gare su ai ud'u lahum ka musu addu'a summiya biha hadhihi al-af'al al-mashhura min ruku'i wa sujudi wannan ainihin abin da yake da ruku'u da sujudi ne kiransa da wato addu'a saboda ishtimali ha addu'a saboda sallah ta tara addu'a cikin ta a lugha kenan a istilahi kuma yace wato qurba fi'liya zati ihramin wa salamin aw sujudin faqat yace wato wata ibada ce ta aiki wacce take da kabbaran harama da sallama ko kuma da sujjada da sujjadun da sauran nau'a'i ainihin arkan na sallah wannan shi yake kira sallah kamar yadda Ibn Arafa ya faɗa a cikin urfun nashir littafin da aka yi tarihin abubuwa sannan auqat da ya faɗa yace jam'i ne na waqatu jam'u qilla ne an kawo an samu kalmar daga tauqi sannan qama yace qamatul insan wato tsayin mutum tsayin sa kenan mafi tsayin sa shine wato kafa shida ana amfani da wannan a wurin zurfin abu nan ce kafa shida wato tsayin mutum kenan shine asalin kalmar istirar shine lokacin da rana ta yi fatsi fatsi lokacin da ta fadi daruri an samu shi ne daga dur dur wato abinda mutum zai ainihin bukata na ruwan ta shafe shi ba zai salla lokacin ba sai laruran ta kau to kuma kafin ta kau da lokaci ya fita ki laruran da ta tsare shi sai ya kira wannan lokacin da zai salla akan cewa lokaci ne daruri sai qulu yace nan kuma budu haji bayyanan hajiru shamsi bayyanan rana wa yuqalu talatu shamsi ay zahara ba'daha to sai kawo wasu dawale a guda hudu da gawari guda hudu a kawon da suke hudowa guda hudu dagwan da suke faduwa guda hudu kaman hudowan alfijir na gaskiya da na ƙarya kaman hudowar rana kaman ainihin umra ainihin gayyatar rana din to sai maganar muhtar ai ana nufin lokaci da aka zaba tsakanin lokaci kaza zuwa lokaci kaza wannan shine lokaci zabe da ya kamata mutum ya tsalla sannan yayi maganar istirar shine kashu wal ida wato gari yayi hakke istirarul ala was subhi idha asfar wal murad biha ta'khir salat as-subh hatta yadhhara daw sabah ki to sai ya fara kafin sharhi da ma faɗi wannan kalmomi ya zame su yayi sai sharhi akan su yace lamma anha al musannif rahimahullah al kalam an at-tahara wa hiya shartun tatanna bil kalam ala al mashhur wa as-salam yayin da Sheikh Abdurrahman al-Akhdari ya gama magana akan tsarki domin ita tsarki sharadi ne sai ya faɗi akan abin da aka yi sharadi akan zanci ta ce sallah a wacce take da rukunai daga cikin rukunanta a take da ainihin rukuni ne daga cikin rukunan musulunci ita sallah sannan maluma min addini bi darura wacce sananne ne addini a duk wanda ya inkarin ta to ya yi inkarin addini saboda haka yace man hafaza alaiha fi awqatiha muaddada shar'an duk wanda yake yi sallah a lokacin ta da shari'a yasa mata wa arkaniha yake yi sallah kuma da rukunnanta wa sunaniha yake yi ta da sunnoninta da mustahabbanta kanan lahu najatan wa burhanan wa nuran yawmal qiyama sallan za ta kasance gare shi hujja ne haske ne tsira ne dan tashi kiyama kuma zai kasance min al-muflihin al-faizin cikin masu rabauta masu ainihin samun tsira a gobe lahira sannan wa man dayyaha wa qad adaa nafsuhu min an-najat duk wanda ya tozarta sallah to hakika ya tozartar da kansa daga samun tsira yawmal din dan tashi kiyama wa hushira ma'a rumujul kufrin za ta sheshi tare da alama wani ramzi na kafirci wanda yake mai muni duk kuma wanda ya musa sallah ko yayi jayayya da wani sashi daga cikin sallah to wannan kafir wa kafir shi kafiri ne murtaddun mistatabu yayi ridda za a neme ya tuba fa illam yatub qutila idan bai tuba ba sai a kashe shi hakika sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya fada man hafaza alaiha kana lahu nuran wa burhanan wa najatan yawm al-qiyamah man lam yaqulillah wa man lam yuhafi alaiha lam takul lahu nuran wa la burhanan wa la najatan wa yati yawm al-qiyamati ma qaruna wa fir'auna wa hamana wa ubay ibn kalab wannan hadisi wanda imam tabarani ya kawo cikin ausat kuma imam ahmad ya roƙe cikin musnad nashi yake cewa ita sallah sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya kiyaye ta za ta kasance masa haske da hujja da tsira a gare shi ran tashin kiyama duk kuma wanda bai kiyaye sallah ba to ba za ta kasance masa haske da hujja ko dalilin ran tashin kiyama ba zai samu tsira ba zai zo ran tashin kiyama tare da Karuna da Fir'auna da Hamana da Ubay ibn Kalab saboda menene saboda yayi wasa da sallah ja'alana Allahu mimman yuhasis alaiha sai malam yayi addu'a yace Allah ya sanya mu cikin waɗanda suke kiyaye sallah bayan nan ya kawo hadisin Abdullahi ibn Mas'ud Allah ya kara masa yadda Abdullahi ibn Mas'ud ya tambaye sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ayyu amalin habbu ila Allah wani irin aiki ne yafi soyuwa a wurin Allah sai na Rasulullahi ne ce as-salatu ala waqtiha mutun yayi sallah akan lokacin ta sai kar tambaya manzo Allah sai wani aiki bayan sallah akan lokacin ta sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ce maka thumma birrul walidain sannan sai biyayya wa iyaye sannan sai ga tambayan sa sai menene sai ce sai jihadi saboda Allah Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara masa yadda yace ayoyi guda uku sun sauka suna da ayoyi guda uku ba za ka karbi guda uku ba sai an hada su da guda uku na farko Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa aqimus salata wa atuz zakah ku tsayi da sallah ku bar zakka idan mutum yace zai yi sallah amma ba ruwansa da zakka kuma yana da abin da zai ba da zakka to Allah ba ruwansa da sallarsa a lahira Allah ya kira wanda ba ya ba da zakka kafiri da ɗaya kenan na biyu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsan Allah ya yi umurni kar a bauta kowa sai shi iyaye ya kyauta mu idan kace zaka bi Allah ba zaka bi iyaye ba Allah ba san biyayya idan kace zaka bi iyaye ba zaka bi Allah ba Allah ba ruwansa ba a rabawa na uku wadiullah wadiur rasul yi biyayya wa Allah yi biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake zai bi Allah ba ruwansa da manzo Allah to shikenan ya bar hanyar zuwa ga Allah manzo Allah huwa babu lil ilahi shine koban zuwa ga Allah tabaaraka wa ta'ala shine wasilatul uzma ila Allah babban tsani na zuwa ga Allah tabaaraka wa ta'ala da mawasail na zuwa ga Allah guda uku ne wanda Allah ya ambace su a cikin Al-Qur'ani tsarin da zai kai mutum zuwa ga Allah wasila ta farko ita ce manzon Allah to biyayya ga manzon Allah ittiba'ir rasul sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa afalihi biyayya ga manzon Allah a cikin maganganunsa da ayyukansa saboda Allah ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuridkum Allah idan kuna son Allah to ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya tofu to shine wasila ta farko ta zuwa ga Allah نبي القرآن القرآن يتكي وسيلة تبي وانم تنزيب تكيش زواج الله تبارك وتعالى da ambaton Allah yana hade Qur'ani zikirin da zikiri sune mutun zai bi su kai shi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala saboda Qur'ani maganan Allah ce da tane za ka gane me ya sakon da Allah ya turo maka a karanta shi ayi aiki da shi ayi ta ibada da shi shi ma hanya ne na zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala murti manzo Allah ya zauna da masu Qur'ani masu zikirin Allah wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bilghadati wal ashi yuriduna wajha kai hakuri da kanka tare da wannan ke ambaton Allah karatun Qur'ani da zikiri safe da yamma don neman zatin Allah tabaraka wa ta'ala na uku nabi kenan na uku wato bayan an samu biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an samu Qur'ani wasila ta uku ita ce wacce bi sabila man ana rubayya ka bi hanyar wanda ya koma ga Allah wanda ya maida lawarinsa ga Allah wa dulub murabbiyan khabiran kamila irfanin imaman salihan ka nemi jagora wanda zai tada ka da Allah tabaraka wa ta'ala khabir wanda yake da experience sanin Allah tabaraka wa ta'ala yana da khibra akan hanya da za a bi ta na zuwa ga Allah kamila irfanin cikakken ma'rifa imaman salihan jagora nagari ka samu wannan to wadannan sune wasiloli zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala sannan sai tambaye shi sai me kuma bayan sallah da biyayya wa iyaye sai sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa summal jihadu fi sabilillah sannan sai jihadi saboda Allah tabaraka wa ta'ala sannan Abdullahi ibn Mas'ud Allah ya kara masa yadda yace wadannan sune manzon Allah ya gaya mini da na nemi ƙari akan waɗannan da zai ƙara ne Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi saboda haka ita sallah ibada ce mafi girma inna adal ladhi bainana wa bainahum as-sala wa man tarakaha faqad kafara bambanci tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba sallah duk wanda ya barta to ya kafurta sai Rasulullahi ya ce in kun ga mutum yana yawan lazimtan masallaci zuwa sallah ko yaushe kuma su shaida mu ne yana da imani muddin zai kiyaye sallar sharudanta inna salata fadaruha azimun wa babuha kutta biha ulumun wa qila isna ashara alfa baba mas'ala mawjudun bi kutubi al-mufassara Imam al-Qurtubi yace sallah tana da hadari ne girma wato ilimi masu yawa aka tara kan babin sallah an ce tana da mas'ala 12 wanda suke cikin littafai wanda aka rarrabe mas'ala daban-daban har guda 12 to saboda haka Imam Abu Layth Sarmaqandi ya takaita haddada wannan 12 a cikin mas'aloli guda 12 kowane 1000 ya maida shi guda 1 yace mas'aloli 1000 suna cikin wadannan ya maida su guda 12 to saboda haka ake so mutum ya kiyaye ta akan lokaci idan mutum yana kiyaye sallah saboda mutum yana zuwa lahira sunna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam awwalu ma ya'tahu bil 'abdi yawmal qiyamati min amalihi as-salah fa in salahat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasar mutum na zuwa lahira farko abin da za a masa hisabi aikin sa shine sallah idan sallar sa ta yi kyau to yayi rabo ya tsira idan sallar sa ba ta yi kyau ba ya tabe yayi asara a wani ruwaya yace a duba don an samu tawaya na kasa cikin sallar nasan sai Allah ce ifhatu hal yaddi min tadawwin ku duba bawa na yana da nafil zili ne bayan sallar farilla idan akwai nafil zili sai a cika ta farillan da nafil zilin in babu kuma shikenan ya fada asara yace to diga nan sauran ayyukan sa ma sai a masa haka in sallar ta yi kyau shikenan sai a duba sauran idan sallar ba ta yi kyau ba babu karin duba sauran ibadu wani bawan Allah a shekarun baya ya rasu a kasan nan a yankin Sokoto Allah ya masa rasu a matashi ne ko aure bai ba da ya rasu an je tona kabarinsa mun bai fi shekara 5 zuwa 7 ba da aka tona kabari sai aga macijiya ta bayyana cikin kabarin mutane suka dorata suka gaya wa liman sai su je canja rayi sai suka canja suka kara tona wani wuri sai ta fasa cikin kasar ita bayyana cikin wannan kabarin suka kara tona wani haka sai liman yace to wannan aikin sa ne ko kabari kai za ku tona za ku samu za ta shiga saboda aka sa shi haka aka zo aka sa shi ana saka shi sai wannan matiji ya nannade shi ta nannade jikin sa hakan nan tun ma ba sa idace yayi shirye rufe shi suna wurin sai suka ji ta miƙe sai suka ji gaskon suna kakkaryewa sai aka watsi ana kuka to sai suka ce to wannan babban wa'azi ne Allah tabaraka wa ta'ala nuna mutane me ake bukata a ji a tambayi me halin sa me yake saboda mutane su kiyaye wannan aiki aka samu bayi da mata bilidna tambayi matarsa ne halinsa sai aka samu mahaifiyarsa ake tambayan ta me ya halin danki tace lalle mutumin kirki ne duk abin da yake bukata yana yi duk biyayya wa iyaye duk sauran ibada yana yi amma fa yana wasa da sallah yana wasa da sallah shikenan imam sai mai ce to wannan shine dalili wasa da sallan nan da yake shine saboda ya faru a zamanin Sayyidina Abubakar wani ya koma ga Allah aka dauko shi tun ba kai shi ba cikin kafani sai aka samu matibiya za a kashe ta sai yayi magana sai shi mala'ika ne Allah ne ya turo shi wannan mutumin yana wasa da sallah ana sa shi a kabarin sa za a fara masa azaba daga nan yazo ya fara rage hanya tun kana sa shi a kabari ya fara masa azaba tun lokacin da za mu sallah cikin kafani to saboda haka kiyaye sallah muhimmin lamari ne kwarai da gaske a mai kawai tun anan ya kawo su sharuda da suke sa mutum ya yi mummunan karshe ba zai cika da imani ba daga ciki ya kawo wasa da sallah sai duk wanda Allah ya jarrabe shi da wasa da sallah to karshensa akwai abin tsoro na biyu ya kawo ainihin izayatul khalqi musulmi cutar da halitta mutane ka zauna da kowa lafiya karka ka cutar da kowa tsakaninka da Allah Allahu akbar tsakaninka da bayin Allah assalamu alaikum ka zauna da kowa lafiya na uku ya kawo saba wa iyaye yace waɗannan abubuwa suna cikin abubuwan da suke sharuda da cikawa ba imani da saboda haka yace sallah tana da girma kwarai da gaske to wa waqatuha muhaddada shar'an bil kitabi was sunna wal ijma to shi yasa ta zama tana da lokuta wanda suke da iyaka a Qur'ani da hadisi da ijma'i a Qur'ani Allah tabaraka wa ta'ala yace subhanallahi hina tumtuna wa hina tusbihun wa lahu alhamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tuzhirun suratul rum Allah yace sarki ya tabbata ga Allah lokacin da yake kai maraice da lokacin safiya godiya tabbata gare shi a sama da ƙasa da kuma lokacin ashiya irin wannan lokaci din da kuma lokacin garjin rana Imamu Tata'i Allah ya kara masa yadda yace wannan rana ta hada lokutan sallah gaba daya subhanallahi ina tumtuna dalla ala al-maghrib wal isha yace tumtun din yana nuna magariba da isha tusbihun yana nuna sallan asuba ashiya yana nuna lokacin la'asar tuzhirun yana nuna lokacin azhar sannan Allah ya ce aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqi al-layl wa qur'an al-fajr nan ma yace wannan aya ka tsaye da sallah lokacin karkatar rana da dare lokacin da dare ya shiga da kuma yanki na asuba yace to wannan aya ita ma ta kawo lokacin sallah guda uku ko lokuta biyar yace duluki az-zuhr ai wa home duwa lokacin da rana ta karkata wa ashiyan wal awal al isha bi ghasq al layl isha kuma ghasq al layl sibi kuma qur'an al fajr ko kuma dulukiha zuri wal asr ghasq al layl yace maghriba da isha qur'an al fajr sallan asuba wannan qur'ani kenan lokutan sallah yace hadisi malik ya karbo ruwaya daga nabi maula abdullahi ibn umar yace sayyidina Umar ibn Khattab ya rubuta wa ummali ma'aikatansa cewa inna hamma amrikum indi as-salatu faman hafizaha wa hafaza alaiha hafiza dinahu waman dayyahu dayyaha wa huwa lima siwaha abya. Yace mafi muhimmanci lamarin da nafi damuwa da shi ku ma'aikata na, abinda nafi damuwa da shi a wurin ku ita ce sallah. Duk wanda ya kiyaye ta, ya kiyaye lokacin ta, ya kiyaye ta, to ya kiyaye addininsa. Duk kuma wanda ya togarta sallah, to ba wani haƙƙi kuma da za a bashi ba zai togarta ba. Duk wanda yake wasa da sallah, to duk amana da aka bashi ba zai kiyaye wannan amanan ba. Yace saboda fa huwa lima siwa adaya, abinda ba sallah ba to zai fito da shi, tunda yayi wasa da sallah ma. Al-musalli yunadi rabbahu, mai sallan da yake ganawa da Allah yayi wasa da wannan sallar, to menene ba zai wasa da shi ba. Sannan sai ya rubuta yake an sallu zuhura idza kana al-fai'u ziran, ku sallan azhar lokacin da inuwa ta kai zira'i, ila an yakuna zillu adukum mithluhu, an lokacin da inuwa mutum zai kai misalin gurgurun tsayinsa, duk wannan lokacin azhar ne. Yace wal asira wash-shamsu murtafi'a baydan naqiya, lasar kuma sallate ta lokacin da rana take sama tana naqiya, tiyo bata fara ja ba. Sannan gurgurun yadda matafiyi kan doki zai ta yi fartaki biyu, wato zai tafiyan salatatu a au salata ko farsakhi uku qabla ghurubi shamsi, kafin faduwar rana zai wannan tafiya, shi kenan ku yi sallar asar a wannan lokaci. Wal maghrib idza gharabat ash-shams, maghriba kuma idan rana ta fadi, isha idan ja na yamma bayan faduwar rana ya bace, har zuwa sulusin dare na farko, ka kasa dare kashi uku har zuwa kashin farko, ba za ka faɗi time ba saboda lokutan shigan dare wani lokaci zai shiga da wani lokaci, to dai har sama da goma na dare, kasa awoyin dare kashi uku zai haura goma, to har zuwa wannan lokaci muftari ne na sallan isha. Yace wanda ya yi bacci to kare yadda idonsa ya yi bacci, wanda ya yi bacci idonsa ya yi bacci, to ya farka to asuba ya yi ta a lokacin da alfijir ya keto, wan nujumu badiyatun mushtadika, lokacin taurari suna nan sannan ana dan ganin haskensu, to ayi sallan asuba wannan lokaci din. Sannan hadithin jibril alaihi salam na lokacin da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shekara ta goma, Allah tabaraka wa ta'ala shekara ce wadda manzo Allah ya kirata amul huzni, shekaran bakin ciki, saboda matarsa Khadija da babansa Abu Dalib duka sun rasu tsakaninsu kwana uku. Bayan nan sayyidina rasulullahi ya dai suka jishe shi, bakin ciki ya haɗu, waɗannan mutane guda biyu suna ba da gudunmawa mai girma a cikin lamarin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. To yace bari yaje dai wurin ɗan uwansa na wurin shayarwa, ya kira su zuwa ga Allah, ko za su karba tun daga garin Makka ta yi zafi, duk masu ba da kariyan babu su. Yana zuwa dai yayi kwanaki ba wani babba mai da bai haɗe shi ba da su, ma suka masa jafa'i suka sa wawaye suka jife shi har suka masa rauni a kafan sallar sallan jini ta zuba. To a wannan shekara sai Allah ya turo mala'ika Jibril saboda a nuna ma girman sallah. Malaika Jibril ya zo ya tafi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, aka yi isra'i, subhanallazi asara bi abdihi laylan min al-masjidil haram ila masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir, aka yi tafiya, manzo Allah ya shiga siffa mala'ikiyya, wato ya tafiya da malaika Jibril, aka tafi daga masallacin Qudus har zuwa wato daga masallacin Harami Makka har zuwa masallacin Qudus. Da aka yi wannan tafiya, daga nan kuma aka yi miraji daga masallacin Qudus aka je, to nan ne aka sa aka ba da sallah saboda girman sallah. Duk sauran ibadu sauke su aka yi, amma ita sallah, sanda aka yi wannan isra'i da mirajin, sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya gana da Allah to sai Allah ya bada sallah shi yasa manzo Allah ya ce al-musalli yunaji rabbahu saboda ai yaje ya gana da Allah ne to sai ya karbo tsaraban ganawa duk inda kaje tsaraban wannan wurin za ka kawo in kaje wani gari za ka kawo tsaraba na doya misali wani gari za ka kawo tsaraba na nono don kaje garin bari bari sai ka kawo tsaraban fara to kowane gari dai akwai abin da za ka kawo to shi ya je wurin ganawa da Allah sai ya karbo tsaraban ganawa yace ai al-musalli yunaji rabbahu mai sallah yana ganawa da Allah ta yaya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inda abun yake idza qala al-musalli alhamdulillahi rabbil alamin yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala hamidani abdi idza qala ar-rahman ar-rahim yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala asna alayya abdi idza qala maliki yawmiddin yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala majirni abdi idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala Allah tabaraka wa ta'ala hadha bayni wa bayna abdi wa li abdi masal bawaye fara roƙo kuma idan sira da mustaqim sai Allah jinan da alaihi an fara addu'a yace idan bawaye go kira tsaya sallah idan yace alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah yace bawana ya gode mini idan bawaye yace arrahmanir rahim sai Allah yace bawana ya yabe ni idan bawaye yace maliki yawmiddin sai Allah yace bawana ya girmama ni idan kace iyyaka na'budu gare ka muke bauta Allah ba mu bauta kowa sai kai sai Allah yace to haza baini wa bainaka ibadan nan take tsakanin da bawana saboda haka wali abdi masal duk abin da bawana ya rike ni na bashi ko kana magana yana magana sai ka fara addu'a yace zai baka to me zaka roka shiriya shine babba sai ka ce to Allah idina siratal mustaqim Allah ka shirin da mu hanya mai daidaiya ita ce siratal ladina namta alaihim minan nabiyina wasiddiqina washuhada wasalihin ma sai ulaka rabbina wannan hanya sai mutum ya addu'a idan ya gama addu'a sai ce wal zalim baba ta tuba sai ce amin Allah ka amsa sannan lokacin da kai sujjada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akramu ma kunu abdullahi wa sajid lokacin da kafi kusa da Allah lokacin da kai sujjada shi yasa Allah yace wazdiru ka tarif kai sujjada ka zama kusa da Allah sai manzo Allah yace ku yawaita sujjada ku yawaita addu'a a cikin sujjada dai daga cikin sahabbai yace dan yayi sujjada yana addu'o'in sa har ya sa abokan sahabbai har mutum 70 a cikin sujjada guda daya sallallahu alaihi wasallam saboda ka sujjada ka zama kusa da Allah tabaaraka wa ta'ala to saboda haka ita sallah ganawa ce da Allah tabaraka wa ta'ala to jibrilu da yazo a karba wannan sallah sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya gana da Allah abun da ya faru duka Allah sai ya ce fahu ha ila abdi ma'a Allah sai wahayi ga bawan sa abun da ya ba sanne ya faru ba sirri ne tsakanin Allah da bawan sa abduhu saboda subhanallazi asra bi abdihi lil abdi ya isra'i to shikenan ya zama sirri to sai aka karba wannan sallah sai zama tsaraba annabi Musa aka dawo yace a rage akai ta dawo ana rage raddawa guda biyar amma cikin falalan Allah Allah ya ce to ai biyar din zai ba Allah dan salloli 50 din a cikin falalan sa to sai malaika jibril kinna shi ya je manzo Allah ya karbo sallah sai Allah ya turo malaika jibril yanzu ya zai nuna manzo Allah ya lokutan wannan sallan take salloli guda biyar wasu lokuta za a yi su duka lokaci ɗaya ne guda biyar din a huta ko kuma kowace sallah ko lokacin da za a yi ta shikenan to shine wannan hadisi dake gaban mu malaika jibril yazo an fara da sallan azhar da yazo akai sallan azhar sai na jibril alayhi salam ya wuce gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana biye da shi akai wannan sallah ta azhar hina zalati sham lokacin da rana ta gusa lokacin da rana ta bar tsakiya jibril yazo ya wuce ya zama limami manzo Allah yana bin sa sauran mutane suna bin manzo Allah akai sallan azhar ta farko bayan an yi isra'il dare ranan washe gari da rana yazo bayan zawali akai sallan azhar sannan ya ƙara dawowa lokacin da inuwan misul shaktihi lokacin da inuwan mutum ya zama kaman gurgudun tsayin sa ka gwada tsawon inuwan ka tsawon ka ka dauki itace ko tape ka gwada tsayin ka sai ka tsaya wani wuri ka zana inda kaman ga yake ka je ka zana layi a wani wuri ka gane tsayin inda tsinon ka zai tsaya sai ya gwada wannan abun tsayin naka to da yazo wannan lokaci to in ka ga wannan lokaci yayi to lokacin azhar kama kenan shine idan kamati zuwa tsayi to lokacin azhar ya fita kenan lokacin la'asar yana fara daga wannan lokaci ne ba za a ce time karfe kaza ba saboda yana canjawa to sai zo wannan lokaci sai Jibril ya wuce sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya bi akai sallar la'asar ya ƙara komawa ya dawo hina wajibatu shams ay gharabatu shams lokacin da rana ta fadi sai fa taqaddama Jibril wa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kalfa wa nasu kalfa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Jibril ya ƙara wucewa gaba bayan rana ta fadi manzo Allah ya bi shi ma mu suka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akai sallar magriba ya ƙara dawowa tun matawan hina gawa shafaq ya dawo lokacin da shafaqi jannayan mannan ya buya ya wuce manzo Allah ya bi shi mutane suka bi manzo Allah akai sallar isha fa sallal isha tun matawan hina ishaq alfajr fa taqaddama an-nas kalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yazo lokacin da alfijr yake to alfijr as-sadiq alfijr na gaskiya ba na farkon ba da yake to nan ma yazo ya wuce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi shi jama'a suka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akai sallan asuba to da akai sallan asuba shikenan washe gari sai kara dawowa summa tawo yau mustani hina kana zillu rajuli mithlu shaktihi washe gari sai yazo jiya yazo lokacin da rana ta gusa ta bar tsake kenan yazo a wannan lokaci da washe gari sai yazo lokacin da ranar mutum inuwan mutum ya kai tsayin sa sai zo aka yi azara a wannan lokaci da yace to tsakanin lokacin da muka yi sallah jiya da lokacin yau shine lokacin sallar azara da zaran ka ji kaga inuwanka ya guta abinda ya kai zirai abinda ya bar jikinka azara ya shigo har zuwa lokacin da inuwanka zai kai kaman tsayinka so biyu ana cikin lokacin sallar azara sai malaka jibril ya ce to tsakanin wannan lokaci da wannan lokaci shine lokacin sallar azara an ji ma kadan sai ya kara dawowa sallan isha da ya dawo fa salla al-asr thumma ta'u hina yazo lokacin da inuwan mutum ya kai mithlu shaktayn lokacin da inuwan mutum ya kai kaman tsayin ka so biyu rana ta biyu ranan farko yazo lokacin da inuwan ka yana kaman tsayin ka rana na biyu sai yazo lokacin da inuwanka ya kai kaman tsayin ka so biyu malaka jibril sai zo wannan lokaci akai sallar azhar sai ce masa tsakanin lokacin jiya lokacin da kamar rana na tsayin ka so inuwanka yana kaman tsayin ka so daya da lokacin da inuwanka ya kai tsayin ka so biyu to shine tsakanin lokacin sallar azhar sannan an jima ya kara dawowa suka yi sallar isha a magariba lokacin da rana ta fadi ita kam lokacin da bai da ainihin abun nan yace fanimna sai sahabbai suka yi bacci bayan magariba suka yi bacci sun makumna muka sake farkawa sun manimna sannan muka ƙara yin bacci sun makumna sannan muka ƙara farkawa fa atahu sai malaika jibril ya zo fa sana kama sana bil amsi fa salla li isha sai ya zo kamar yadda aka yi sai aka yi wuce aka yi sallar isha wato lokacin sulusin dare na farko bayan kaman bayan karfe 10 na dare har sun yi bacci sun farka sun ƙara bacci bayan sallar magariba sannan aka yi isha sai ce daga lokacin jiya har zuwa lokacin nan shine lokacin sallar isha daga lokacin da shafaqi ya buya bayan magariba an samu awa daya shafaqi ya buya inji malaman masana falaki yana kai awa da zaran ya kai wannan lokaci shikenan isha ta yi har zuwa karaiba dare kashi uku kai bi kashi ɗayan farko har sama da karfe 10 dare yana cikin lokacin isha lafiya lafiya ba makara ba to shikenan sai ya ƙara tafiya sannan sai ya zo mata asuba a lokacin wato wasba gari ya waye wa nujubu badiya mushtabika fa sana kama sana bil amsi fa salla badat sai lokacin da gari ya ƙara haske taurari sun bayyana ba a ganin hasken su gari dai yayi haske sosai sai sallan asuba sai ce masa to tsakanin lokacin jiya duru gari bai haske sosai ba da lokacin yau shine tsakanin ma baina hataini salatani waqtin tsakanin waɗannan salloli da muka yi na jiya da na yau shine lokacin sallah wanda ya sallah farkon lokaci karka zarge shi lokacin sallah ya shigo wanda ya sallah karshen lokaci karka zarge shi ana cikin lokacin sallah tsakanin lokuta guda biyu shine lokacin sallah muradi a samu ikhlasi Allah ya karba mana amma kamar yadda muka ga sarin da ya gabata malamai sun ce taqdimu ta'khiru salah aman khairun min taqdimiha sa'a ka bar sallah sai bayan shekara karama ta yafi kai sallah kafin awa ɗaya kafin lokacin ta in kai sallah lokacin ta bai shiga ba babu wannan sallah din to saboda haka amma in ka jinkirta ana fata Allah ya karbe ta lokacin da kai to shikenan wannan hadisi Imam Malik ya kawo shi a cikin Muwatta yace to hadisi suna da yawa kan wannan bangare kamar yadda wasu ya kawo shi a cikin sharhi risala godiya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala zamu tsaya nan zamu tashi waqtul muktar yuzuri min az-zawali ila akhir al-qama abunda fara da Allah ba mun lada mun shi da gafarta mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwali wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhir wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mari wa ala alihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.